Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 27 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labarin duniya, za a ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Imo ta biya biyan miliyoyin nerori ga wasu 'yan kasuwa arewacin kasar da suka tafka asara sakamakon hare-haren 'yan bindiga a bara. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon 'ya mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Baba Yakub Makeri da halin da duniyar take ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakub Makeri. 'Yan ta'addan Al-Shabab da suka tsallaka zuwa gabashin Habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar, duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an ruguza rundunar, inji jami'ai da masana harkokin tsaro. Jami'an sun faɗa a ranar Litinin cewa rundunar tsaron sun yi arangama da mayakan Al-Shabab a jihar 'yan Somaliya a Habasha a ƙauyen Laskorum a kusa da garin Firfir da ke kan iyaka. An ga shugaban jihar Mustapha Umar yana ganawa da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya da aka tura su yankin. Kimanin mayakan Al-Shabab 500 da suka hada da wasu da dama da suka fito daga yankin 'yan Somaliyan da Oromiya na kasar Habasha sun shiga kasar Habasha a ranar Laraban makon jiya, kamar yadda wasu jami'an tsaro da tsofaffin mayakan Al-Shabab suka shaidawa shirin da Investigative Dozier na muryar Amurka. Kutsen da shi ne mafi girma da kungiyar ta kai a cikin kasar Habasha. Umar Muhammad Abu Ayan, tsohon jami'in Al-Shabab da ke zaune a kasar Sweden, ya ce da alama an kai harin ne saboda wasu dalilai na farfaganda. Ya ce kungiyar ta masu kishin Islama da ke yaki da gwamnatocin Somalia da dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka tun shekara ta 2007 tana son ta nuna cewa za ta iya gudanar da ayyukanta a Habasha da Somalia da kuma Kenya. Fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayar tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kakakin sashen tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby ya shaida wa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a tabo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da Biden ya faɗa a ranar Litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon. Wannan kira ita ce za ta kasance ta biyar tsakanin shugabannin biyu, kana tana zuwa ne a lokacin da China ta yi kashedi da lafuzza masu tsauri ga gwamnatin Biden akan ziyarar da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi take niyyar kaiwa a kasar Taiwan mai bin tafarkin demokradiyya, wanda Beijing ke ikirarin wani bangaren ta ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton cewa Rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami a kan wasu yankunan gabar tekun Bahar Aswad. Hare-haren sun afka wa wurare da dama, ciki har da yankin Odisha da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin Mykolaiv. Sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da Rasha ta kai a kan Odisha ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga Odisha da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na Ukraine. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a jiya Talata cewa mai yiwuwa sojojin ƙasar Rasha sun ɗauki makamai masu linzami na kakkaɓo jiragen ruwa a matsayin wata barazana da kuma ke hana su ƙaddamar da yunkurin ƙwace Odisha ta hanyar amfani da jiragen ruwansu na tekun Bahar Aswad. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin cewa ya kamata a sake fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnan jihar Imo Sanata Hope Ozudima ya biya diyan naira miliyan 30 ga wasu daga cikin 'yan kasuwa da masu sayar da albasa da dabbobi a jihar, biyo bayan asarar da suka tafka a bara sakamakon tu'annatin 'yan bindiga a jihar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta biya diya ga wasu 'yan kasuwa da suka tafka hasara a jihar ta Imo a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai musu hari a kasuwar da suke sayar da albasa da ke karamar hukumar NBC a jihar ta Imo. Haka kuma gwamnan jihar ta Imo, Sanata Hope Odizuma, ya baiwa masu sana'ar shanu diya ta naira miliyan 20 bayan da wasu 'yan bindiga suka kai musu hare-hare daban-daban a jihar. Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman shine mai baiwa gwamnan jihar ta Imo shawara kan baki dangane da haka. Na kuma tuntube shi ga abin da yake cewa:
a anan bara aka kona shanu da moto, sannan a nan Imo aka kwace motoci biyu na 'yan albasa. Muka kai kukan mu gare shi, muka gaya mai ga halin da ake ciki. Ya dau alƙawarin insha Allah lalle zai kokari, ya kacin kokarin shi. Allah ya amsa addu'ar mu, kuma ya taimaka. Ai ya dauko miliyan 30 ya bayar. Aka ba 'yan shanu miliyan 20, 'yan albasa miliyan 10, don kowa ya rubuta abin da ya yi asara.
To sai dai kuma waɗanda suka tafka wannan hasara, musamman masu sayar da albasa a yayin hare-haren 'yan bindiga wanda ake zargin 'yan kungiyar nan ta IPOP da aikatawa, sun bayyana cewa sun yi lalemar habin kuma sun amfana da tallafi na naira miliyan 10. Ga ma abin da suke cewa:
sunana Abubakar Hassan, ni memba ne kungiya ta albasa ta Imo State. Farin ciki bayan misaltuwa, saboda abu ne wanda ya riga ya faru, kuma an shayi mana irin wannan, amma ko jaje ba a taɓa yi mana ba, saboda ba mu sa tsammanin wannan maganan da aka yi ba za ta zamo gaskiya har a ce an yi aiki da ita. Kuma kuɗin koda gwamnati ta bayar da su, ba mu sa tsammanin za su shigo hannun waɗanda suka yi wannan asara ba.
Alhaji Abdullahi Dukko Ajara shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar ta Imo, kuma da daddan zama ya ce sun sha hare-hare na kungiyar ta IPOP, amma dai sun yi lalemar habin da tallafi na gwamnatin jihar ta Imo. Ya ce:
gwamna Hope Odizuma, da lokacin da IPOP suke tada hankali a nan kudu, an ta tsaro ne a nan bara ba, ba ma Imo ba. Sannan mutane mu ko suka samu masu dilin da onions, kuma an kwace musu shirila biyu a nan Indite. Babu titin kuma nasu zai fage, kuma ya haɗa kuɗin na yajiya miliyan 30 da wani abu.
Alhaji Musa Sa'idu shine shugaban kungiyar 'yan arewa a yankin kudu maso gabashin ƙasar, ya ce rayuka da dama sun salwanta a yayin hare-haren 'yan bindigar IPOP, kuma yana kira ga gwamnonin jihohin Rivers da Abia da Anambra da su yi koyi da gwamnan jihar Imo.
Su ma su yi koyi da shi, su gaggauta biyan iyayen arewa, saboda su ma su zauna lafiya. Kisan da ake ta mana tsakanin Imo ko wanda aka yi mana a Obibo a jihar Rivers, aka isa kai Obibo shi a arewa, saboda sun ga cewa mu dai bamu da shugabanni masu kishi, sun ga kuma mu bamu da galihu, shi yasa suke ta kashe mu.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Akai da Lamido Abubakar Sakkwato. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakub Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kashe jami'an ta uku dake cikin sojojin wanzar da zaman lafiya a ci gaba da zanga-zangar adawa da Majalisar Dinkin Duniya da ta rikide zuwa tarzoma a gabashin Congo a jiya Talata, yayin da aka kuma kashe fararen hula da dama a tashin hankalin. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq ya shaida wa manema labarai a helikwatar Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin New York cewa a sansanin rundunar UNESCO da ke garin Butembo a yau, mahara sun kwace makamai daga hannun 'yan sandan Congo tare da harbin jami'anmu masu sanye da kayan aiki. UNESCO ita ce gajeriyar sunan rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Masu zanga-zanga a Butembo da ke lardin Kivu ta arewa a gabashin kasar suna zargin Majalisar Dinkin Duniya da gaza kare su daga barkewar tashin hankali daga kungiyoyi masu dauke da makamai. Haka ya ce dakarunmu na martanin gaggawa suna cikin shirin kota kwana, kuma an shawarce su da su yi taka tsantsan, su yi amfani da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da harbin gargaɗi kawai a lokacin da aka kai wa jami'ai da kadarorin Majalisar Dinkin Duniya hari. An samu ɗan taimako don kare wurare daga sojojin Congo. A ƙarshe, Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta yi kira ga mutane da ka iya kamuwa da cutar ƙyandambiri ko kuma suke fuskantar barazanar kamuwa da cutar da su yi allurar rigakafi a matsayin matakin kariya. Tun bayan da ta ayyana cutar ƙyandambiri a matsayin barazana ga lafiyar duniya a makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce cutar na ci gaba da yaduwa a duniya, inda mutane 16,000 suka kamu da cutar akalla a ƙasashe 75. Hukumar ta WHO ta ce annobar ta fi kamari ne a tsakanin maza da ke jima'i da maza, musamman waɗanda suke da abokan jima'i da dama. Ta yi kashedi da aguji nuna kyama ga ɗaukacin gungun mutane, domin hakan ka iya sa ɓarkewar cutar ta yi saurin yaduwa a cikin sirri. Shugaban ƙwararru na WHO akan cutar ƙyandambiri, Rosemary Lewis, ta ce za a iya dakatar da ɓarkewar cutar da dabarun da suka dace a cikin ƙungiyoyin jama'a da suka dace. Ta ce ba a buƙatar allurar gama gari, amma WHO ta ba da shawarar yin rigakafi ga waɗanda ka iya kamuwa ko kuma suke cikin haɗari.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Danganta jinsin mace da wasu ayyuka da suka fi karkata da bada kulawa ko kuma tarbiyya, kamar aikin masu jinya a asibiti ko karantar da ɗalibai a makarantu da dai makamantansu. Sai dai yayin da ake dada samun wayewa da zamani yake kawowa a duniya, sannu a hankali wannan al'amari na danganta sana'o'i ko ayyuka da wani jinsi yana gushewa. A yau an wayi gari ana samun mata da suka kware har suka yi fice a wasu ayyuka da a baya ake danganta su da maza, domin ana tunanin mata ba za su iya ba ko kuma ba su dace da irin waɗannan sana'o'in ba. Wannan shine maudu'in da za mu tattauna a cikin shirin ciwon yamaci a yau, tare da Malama Maryam Umar Maigida, mai sana'ar fenti da zane a Abuja, da kuma architect Binta Fatima Yahaya, mai zanen taswirar gidaje a jihar Kano, Najeriya. Ai sauraro lafiya. Hajiya Binta, menene abin da ya baki sha'awa har kika zabi wannan sana'ar ta zanen taswirar gidaje?
Na yi karatu na a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. A ajinmu mata mu 7 ne, inda 3 muke daga arewa, sauran 4 kuma daga kudu. Mu 'yan arewan muna bin ikon Allah, kuma duk sunan mu daya. daya daga Zaria take, daya daga Sokoto, sai ni kuma daga Kano. Na zabi wannan fannin taswirar zane-zanen gidaje ne dan sha'awa da ya bani. A lokacin ina yarinya aji daya na secondary, aka yi wa babanmu Allah ji kanshi zanen gida da yake so ya gina. Daga nan na fara gani, kuma ni mace ce mai son ganin abu ra'ayil ain, wato kirikiri, ba na rika yin abu da zato ba. Idan an yi zane, zaka ga duk bangarorin gini da za a yi kafin ma a gina. Idan kuma aka gina, zai fito daidai kamar yadda aka zana.
Malama Maryam, wani irin zane kika fi raja'a akai, kuma me yasa kika zabi wannan sana'ar?
Ina yin painting din canvas da ake framing, sannan kuma ina zanen bango kamar a su asibiti, ɗakin yara da su makarantu, sannan kuma ina koyar da paint session both advanced da kuma na shakatawa. Abin da yasa na fara zane shine tun ina yarinya ina da sha'awar shi, sai Allah ya bani iyaye da suka bani goyon baya tun ina primary har ina dan tracing takarduna na zane har na kai ga jami'a na ce shi nake so na karanta a full time profession ina.
To Hajiya Binta, na dawo gare ki. Wace irin gwagwarmaya kika yi a lokacin da kike karatu a jami'a?
A makaranta gaskiya an sha gwagwarmaya dan sai dalibi yayi zane guda daya, yayi ta maimaitawa sau shurin masaki kafin malami ya ce yayi daidai. Alal misali, an ce dalibi yayi zanen asibiti, sai dalibin nan yayi tayi yana kaiwa malaminsa yana dubawa har sai yayi daidai. Kuma kullun a lokacin muna aji har kwanakin karshen sati, dan haka mu dai a kullum cikin karatu da zane-zane muke har muka gama.
Wane ne ya baki kwarin gwiwar da kika ci gaba da wannan zabin naki?
Wanda ya bani kwarin gwiwa shine babana Allah ji kanshi, dan bai rusa samu kan karanta abin da shi yake so ba, sai abin da mu muke so, sannan ya bi mu da addu'a Allah ya ba mu sa'a.
Malama Maryam, wannan tambayar taki ce, wani irin kalubale kika fuskanta a yayin da kike karatu?
Gaskiya farko dai sanda na fara karatu a Ahmadu Bello University, kalubalen da na fuskanta shine ni kadai ce yar arewa a ajin mu, so wani lokaci ina jin kamar na fita daban da kowa. Sannan a farko gani nai kamar bazan iya zanen ba, kamar zai mun wahala, dan yawanci maza ne suka fi yin zane-zanen. Amma da yake iyaye na gaskiya suna da support sosai, su suka bani goyon baya, suka ce ai su wanda suke kansu ba biyu bane, dukan ku kai ku iri daya, yanda suke ke ma haka zaki koya, zaki iya yin abin da suke. To haka shine na ci gaba, ko san da irin abokanan iyaye na suna ce musu a me sa za ku bari ta yi fine art, to me za ta yi, me zai amfane ta a nan gaba as ya mace. Still dai iyaye na sun bani karfin gwiwa na ci gaba da yi. Sannan kuma shi painting course din shi yana bukatar lokaci sosai, kuma a mace bai kamata kina zama cikin studio da maza ba, kina kaiwa har dare sosai, wani lokaci ma har kwana muke a studio din. So na samu irin kalubalen nan, dole in koma hostel in yi sallah in dawo, in wannan movement din bana sakewa. Sannan aikin studios kana daddewa a tsaye, sai kai kwanaki kana aiki kan canvas daya. Sannan kuma akwai reni, mutane wasu ƴan makarantar namu sai suna mun kallon kawai aikin banza nake yi, da nace zan yi fine art, kaman bani da tunani, bani da basira, kawai me a cikin zane-zane. Har in ta fada da mutane, dan suna yawan gaya min magana, suna rena na cewan kawai aikin banza nake yi.
To Hajiya Binta, kin san an fi danganta wannan sana'a musamman ma a arewa da maza, ya kika yi har kika samu karbuwa a wannan fanni?
Maganar arewa gaskiya ne, ana cewa wannan fannin maza sun fi yawa, amma ya danganta da yadda mutum ya fahimci abin. A gani na, mace na iya yin wannan karatun in ta sa addininta a gaba da kuma kiyaye sharuɗan addinin, dan haka karatun ba zai ci karo da addini ba da tarbiyya. Shi wannan fannin karatun namu abu ne da mutum yana ganin shi dalla-dalla, saboda haka babu zancen abu ne a ɓoye a takarda ko kuma a ɓoye in an gina, a duk abin da yake a takarda shi yake a ƙasa aka gina.
Malama Maryam, wannan tambaya ta kice, wasu irin nasarori kika cimma wannan sana'a take.
Ina alfahari da cewan zanen da nake yi ya kai ni matsayin da iyaye da dama da kuma yara da manya suna sha'awan zane, ana appreciating din shi a arewa sosai. Ya zama an gane shi a sana'an hannu ne, sannan kuma iyaye suna ba wa yaran su daman karanta shi a jami'a ko kuma su yi shi as abin da suke son yi. Sannan kuma ta harkan zanen nan na haɗu da Sanusi Lamido, na yi wa Vice President Yemi Osinbajo da family in shi paint session, na koyar da su. Banda wannan ma matar Vice President din ta ƙara kira na, na yi wa wani children's home an musu paint session. Sannan kuma ina samu ina zuwa ƙasashen waje yin exhibition. Sannan banda ma publicity din, alhamdulillah aljihu ma akwai albarka a cikin shi sosai.
Hajiya Binta,
a fannin nasarori kuma alhamdulillah zan ce dan na samu nasarori har da na ban mamaki. Dan ɗaya daga cikin nasarorin shine, ko kuma in ce wasu su ne, ina ga makaranta ba daɗewa. Allah ya sa na mallaki gida na kaina na farko da abun hawa. Tafiye-tafiye kam zuwa ƙasashe sai hamdala. Ya kai ya kawo ina office sai a shigo ai sallama da ni. Ana son na yi wa mutane zane ko kuma a buƙaci na je wurin da ake ginin dan na bada shawara na ƙwararru. Kuma yara da yawa sun koyi aiki a ƙarƙashina. Dan idan an gama makaranta da shekara biyu, akan buƙaci mutum ya yi register da ƙungiyarmu ta masu taswirar zane-zane ta ƙasa, wadda muke kira Nigeria Institute of Architects a Turanci, da kuma ƙungiyar daidaita fannin zane-zane da ake kira Architects Registration Council of Nigeria a Turanci, wato ACON. Kuma kafin wannan register sai mutum ya koyi aikin a wurin ƙwararre. Haka mutane da yawa sun koyi aiki daga wurina, daga Lagos ne, Abuja, Kaduna, Zaria, Kano, duk an zazzo. Kuma alhamdulillah duk sun samu nasara. Kuma na samu kyaututtuka na karramawa da yabo masu yawa alhamdulillah. Alal misali matar gwamnan jihar Kano ta yanzu Professor Hafsat Umar Ganduji ta bani yabo na karamawa saboda gudunmuwan da nake bayarwa a matsayina na mace ɗar arewa kuma musulma kuma a fannin taswirar zane-zane a shekara ta 2019, lokacin da aka yi bikin mata na duniya. Kuma ƙungiyarmu ta NIA na ƙasa ta bani kyauta a 2005 saboda fice da ni a fannin zane-zane. Alhamdulillah zance. Idan an ambace ni kuma a wannan fannin, ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa. Dan mutane da yawa suna alfahari da ni dan ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka. Kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya, dan na zama abar koyi ga mata matasa har da mazan ma. Dan mazan za su iya cewa tun daga mace mata yi ballanta namu, dan haka sai kaga yaran sun dage su yi abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba.
Ai sauraro, ya shi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana. Sai dai idan aka biyo mu cikin shirin a makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara sharhin jaridinmu na wannan makon ne da jaridar Politik ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta ce ɗaya daga cikin manyan 'yan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Siyesh Eskwa Matumba, shugaban jam'iyyar Peace na ƙasar Kamaru, ya yi Allah wadai da ziyarar da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ya ce wannan ziyarar ba ta da muhimmanci ga al'ummar ƙasar, kasancewar demokuraɗiyyar ƙasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai ƙasar Faransa ta kasa yi mata kuskure ma. Sai kuma jaridar Echo Santé, anda ita kuma ta nuna cewar ministan lafiya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maluda Malashi ya tilastawa likitocin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da cewar su dinga yin ƙoƙari na ganin idan an kawo mara mara lafiya cikin asibiti da su kana musu ayyuka kafin su nemi kudaden da za su nema a gare su. Yace yin hakan shine zai kawo jin kai ga al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar da aboka ta kasar Kamaru ita kuma cewa ta yi shugaba Paul Biya na Kamaru ya karbi wakuncin takwararsa na kasar Faransa an da makurar ne ya jira a Benin ya wunde tun ranar 25 ga watan 7 shekarar 2022 an da zai kammala ziyarar tasa ne yau Laraba 27 ga watan 7 shekarar 2022 nan. Amma ana kallon wannan ziyara na shugaba Macron na neman sake kulla halaka ne tsakanin kasar Kamaru da kasar ta Faransa, kuma ana ganin yadda yanzu haka halaka yake ne matar kwarewa tsakanin kasashen renon Faransa da uwargijiyar tasu kasar Faransa. Sai kuma jaridan Mutation ta kasar Kamaru an da ita kuma ta gulmuta mana cewar gungun yan adawa a kasar Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani taron su na sirri a birnin Yaoundé domin kalubalantar ziyarar shugaban kasar na Faransa Emmanuel Macron kan yadda suke ganin cewa ziyarar tasa ba ta da wata makama balanta na tushe. Kuma kasar Faransa har yanzu ta ki sanya baki akan al'amuran demokradiyya a kasar Jamhuriyar Kamaru, suka ce su kan ba ruwan na wannan ziyarar ta shugaba Macron na Faransa a kasar Kamaru. Jaridar Le Jour kuma ta hango mana cewar yanzu dai ziyarar da shugaban Macron ya kawo kasar Jamhuriyar Kamaru yana da alaka ne da yakin da ake yi da kasar Russia, anda yanzu haka kasar Russia ta mamaye kasar Ukraine, Faransa tana neman sake kulla halaka ne da waɗansu yajenyoyi na kwashe albarkatun ƙasa wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa ƙasar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta ƙasar Kamaru, an da ita kuma ta ce ziyarar da Macron ya kawo a ƙasar Kamaru domin ya sake miƙa hannu ne ga rikicin da ake yi a ɓangaren ɗan awalan ƙasar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. Yau dai an kwashe sama da shekaru 5 kenan ana ƙiƙaƙa tsakanin ɓangarorin guda biyu na Faransa da kuma na Ingilishi. Shugaba Emmanuel Macron ana ganin zai iya tattaunawa da shugabannin wannan ɓangaren da kuma shugaba Biya domin maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan ɓangaren na ɗan awali, kasancewa an halaka al'umma da dama da kuma al'amuran tsaro da na ilimi da kasuwanci an da suka tabarbare a ɓangaren na ɗan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Wallahi a takaice, ƴan ta'addan Al-Shabab da suka tsallaka zuwa gabashin Habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar, duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an ruguza rundunar, inji jami'ai da masana harkokin tsaro. Jami'an sun faɗa a ranar Litinin cewa rundunar tsaron sun yi arangama da mayakan Al-Shabab a jihar 'yan Somaliya a Habasha a ƙauyen Laskorum a kusa da garin Firfir da ke kan iyaka. An ga shugaban jihar Mustapha Umar yana ganawa da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya da aka tura su yankin. Fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayar tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kakakin sashin tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby ya shaidawa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a taɓo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da Biden ya faɗa a ranar Litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon. A ƙarshe, a jiya Talata rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton cewa Rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami a kan wasu yankunan gaɓar tekun Bahar Aswad. Hare-haren sun afkawa wurare da dama ciki har da yankin Odisha da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin Mykolaiv. Sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan Odisha ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga Odisha da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na Ukraine. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a jiya Talata cewa mai yiwuwa sojojin kasar Rasha sun dauki makamai masu linzami na kakkabo jiragen ruwa a matsayin wata barazana da kuma ke hana su kaddamar da yunkurin kwace Odessa ta hanyar amfani da jiragen ruwan su na tekun Bahar Aswad.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.